Hausa da muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ni ce Amina Bahari Auna tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau Laraba 8 ga watan Fabrairu na shekarar 2023 a cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda komai ke neman tsayawa cak a Najeriya a batun tattalin arziki da hada-hadar kasuwanci saboda matsalar rashin sabon kuɗi mun jiyo ta bakin manazarta da masu fashin baki sannan hukumar hana yaduwar cututtuka ta NCD da hukumar lafiya ta Ghana sun bayyana damuwarsu game da yadda hawan jini da ciwon suga ke kashe matasa muna kuma tafi da shiri na musamman game da jihohin Najeriya a siyasar kasa inda yau muke jihar Gombe za kuma a ji labaran wasanni kafin mu tsunduma cikin taskarar hotannin mu bari mu jaddada duniyar ta yini
Jama'a assalamu alaikum da fatan an yi ni lafiya ga labaran duniya. A yau Laraba shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya tashi zuwa birnin London domin godiya al'ummar Burtaniya bisa goyen bayan da suke baiwa kasarsa wajen daƙile farmakin da Russia ta kwashe kusan shekara tana yi wa kasarsa. Kuma ya yi hasashen cewa a ƙarshe Ukraine za ta yi nasara a yakin. Mun san ƴanci ne zai yi nasara, mun san Russia za ta yi rashin nasara, Zelensky ya faɗa majalisar dokokin Burtaniya. Mun sai ya ƙara da cewa mun san nasara za ta canja duniya kuma wannan zai zama canjin da duniya ta dade tana bukata. Burtaniya na tafiya tare da mu zuwa ga mafi muhimmancin nasara a rayuwarmu. Zelensky ya kuma shirya gana da Sarki Charles a fadar Buckingham a wata ziyara ta biyu a kasar a waje wato kasar waje tun bayan mamaye da Rashid ta ranar 24 ga watan Fabrairu da ya gabata. Biyo bayan wata ziyara aiki da ya kai Washington a watan Disamba ya gana da shugaba Joe Biden da kuma jawabi ga majalisar Amurka. Masu aikin ceto a Turkiyya da Siriya na ci gaba da fafatawa da lokaci da sanyi a yau Laraba don gano waɗanda suka tsira da rayukansu da baragwazon gine-gine suka binne sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfi ta afko a yankin a ranar Litinin tare da halaka mutane sama da 11,000. Hukumar bada agaji ta ƙasar ta sanar yau Laraba cewa aikin ceton da aka yi a Turkiyya ya haɗa da ma'aikata 96,000. Wuraren da ake wannan bincike sun kasance wuraren da aka gudanar da wasu bukukuwan murna yayin da aka iske mutane da ransu. Aka tabbatar da su domin kula da lafiyarsu. Sai dai kuma baragwazon gine-gine ya haifar da karuwar adadin waɗanda suka jikkata akai-akai. Jami'ai a Turkiyya sun ce akalla mutane 8,574 ne suka mutu, sannan wasu fiye da 38,000 suka jikkata. A Siriya an samu mutane akalla mutane 2,530 a cewar alƙaluman gwamnatin Damascus da kuma ƙungiyoyin agaji. Kasar Uganda ta ce ba za ta sabunta wa'adin ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ƙasar da ke gabashin Afirka ba saboda ci gaban da ya dace na sa ido kan yadda ake bin haƙƙin. A cikin wata wasiƙa da ma'aikatar harkokin wajen Uganda ta aike wa ofishin hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya OHCHR a ranar 3 ga watan Fabrairu kuma kamfanin dillancin labarai na Reuters ya gani a yau Laraba. Ma'aikatar ta lura da ci gaban da Uganda ta samu wajen bunƙasa ƙarfin cikin gida na sa ido kan harkokin a matsayin babban abin da ta sa a gaba dalilin yanke hukuncin kenan. Ma'aikatar tana son isar da mataki da gwamnati ta ɗauka na ƙin sabunta wa'adin ofishin OHCHR a Uganda fiye da wa'adin da aka yi a yanzu, in ji wasiƙar wacce ma'aikatar tabbatarwa da kamfanin dillancin labarai na Reuters a matsayin sahihanci. Kakakin ofishin OHCHR na ƙasar Uganda, Bernard Amwine, ya shaida kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa ba shi da wani sharhi. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a Pakistan sun ce yau Laraba wani farmaki da sojoji suka kai kafin wayewar gari a yankin arewa maso yammacin kasar mai cike da tashin hankali ya kashe mahara 12 da ke alaka da wata haramtacciyar kungiya mai tsatsauran ra'ayi wacce ake zargin tana gudanar da ayyukanta ne daga mafakarta a Afghanistan. Sojoji sun bayyana mutanen da aka kashe a matsayin 'yan ta'adda daga Tehrik-i-Taliban Pakistan, wato TTP a takaice, ko kuma Pakistan Taliban. Wannan rai shi kuma kawancen Taliban Islamiyya mai mulki a Afghanistan. sanarwar da rundunar ta fitar ta ce hanyoyin likin asiri sun baiwa jami'an tsaro damar kutsawa tare da kawar da 'yan ta'addar TTP a Lekki Marwat gundumar da aka samu tashin hankali a lardin Kaiba. Sanarwar ta ce an kuma kwato makamai alburusai da kudin kasar Afghanistan daga hannun 'yan ta'addan a yayin farmakin. Da ƙarshe, tauraron dan kwallon kwando na Amurka LeBron James na kungiyar Los Angeles ya zama wanda ya fi kowa zura kwallo a raga a kungiyar kwallon kwando ta ƙasa jiya Talata. James ya zura kwallo cikin kwando da ke da maki biyu a ƙarshen wani wasa da suka ziyarci Oklahoma City Thunder, inda ya zarce maki 38,387 da ya samu a rayuwar wasansa, wanda tsohon tauraron dan wasan Lakers Kareem Abdul-Jabbar ke rike da matsayin. Abdul-Jabbar, wanda ke cikin filin wasan don kallon lokaci mai dauke da dimbin tarihi, shine wanda ya rike matsayin tun 5 ga watan Afrilun shekara 1984. James ya shiga wasan na ranar Talata yana bukatar maki 36 kawai don karya tarihin. Ya kammala wasan da maki 38, wanda ya bashi maki 38,390 a rayuwarsa har zuwa yau. Amma kungiyar Thunder ta lashe wasan da ci 133-130. Wannan nasara ta kara wa James da ya riga ya zama sananne a wasan kwallon kwando na hukumar NBA tsawon shekaru 20, wanda ya fara tun yana dan shekara 18 da kungiyar Cleveland Cavaliers. Daga lokacin ya ci gasar NBA har 4 lambobin yabo mafi girma na daraja na kakar wasa 4 da kyautattukan zama zakaran wasannin karshe na MVP guda 4 suma.
To madalla a gaida Sarfil Hashim kuma zai kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gani yadda komai ke neman tsayawa cak a Najeriya ta fannin tattalin arziki da hada-hadar kasuwanci sanadiyar karancin sabon kuɗi, mun jiyo bakin manazarta da masu fashin baki. Dr. Faruk Bibi Faruk, masanin kimiyyar siyasa ne na Jami'ar Abuja, ya ce rashin kyakkyawan tsari na canjin kuɗin ka iya haifar da matsaloli a ƙasar. Wakiliyar muryar Amurka Hawwa Umar na ɗauke da ƙarin bayani.
Fafutuka da dambarwa kenan da ke faruwa a gaban bankunan Najeriya. Bankuna da wuraren cire kuɗi sun yi cikarkwari har ta kai ga masu buƙatar ɗibar kuɗaɗen nasu sun koma catar baki da musayar yawu da kuma baiwa hamata iska. Ganin yadda komai yake ƙoƙarin tsayawa cak a Najeriya a batun tattalin arziki da hada-hadar kasuwanci, ya sa na ji ta bakin manazarta da masu fashin baki. Dr. Faruk Bibi Faruk, masanin kimiyyar siyasa ne a Jami'ar Abuja, ya ce rashin kyakkyawar tsari na canjin kuɗin ka iya haifar da matsaloli a ƙasa.
Sakamakon canji dai talauta mutane ne, karya kasuwanci ne ƙanana musamman, kuma har wasu manyan ma sai ya shafe su, kuma musamman ƙananan 'yan kasuwan da aka san su yawancinsu da suke kusa-kusa da harkar noma, wanda su suka fi yawa a arewa, dukkansu za su tashi a wani yanayi wanda in ba ya hankali ba su da jari, ba su da kuma abincin yau, ba su da na gobe, kuma za su rasa ina za su ce mafita a wurinsu, kuma wataƙila za su iya ɗaukan wasu matakai wanda za su iya kawo rashin tsaro da rashin zaman lafiya a wuraren da suke.
Da nake ji ta bakin wasu 'yan ƙasar sun bayyana irin ƙalubalen da suke fuskanta da yadda canjin kuɗin ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum.
Sunana Hannatu Hassan. Muna fuskantar matsaloli akan matsalan banki da POS. Ba mu isa mu je withdrawing ba. In ce ka je withdrawing ma daga safe zuwa ƙarfe 10 ba cash. Yara ana ta koran 'ya'yan mutane a makaranta. Ba mu isa mu siya abinci ba. Dan Allah dan annabi gwamnati ta sassauta mana.
Sunana Gazali Sunusi Fun. Dukkan yake dai muna sa ran abu ne wanda zai iya zama alkhairi a gare mu. A canjin da aka yi ana samun karancin abin da ya shafi irin 200 haka. Ga al'umma a bankuna, wani bankin ana ta hayaniya, ana rikici, ana ma mutane sace-sacen waya da sauransu.
Sunana Murjan Bello Umar. Ba yaro ko saurayi haka ko matashi kuɗi kwata-kwata, sai dai wanda yake magidanci. Kuma shi ma iya abin da za cire masa 2000 ne saboda ya ce fari.
Sunana Muhammad Junaidu wanda aka sani da Kanu Nefa. Maganar wannan canjin kuɗi gaskiya mu ya dame mu saboda akwai yaudara da aka samu na ciki a matsayin mu na talakawan Najeriya. Ya kamata a ce talakawan Najeriya mu mazaunan Abuja da muke zauna Abuja ba mu kanmu muke ji ba. Iyalan mu da muka baro a gida. Domin babu kuɗi a banki, babu kuɗi a hannu, ya za a yi kuɗi ya je mu iyalan mu? Shin yaya za mu tafiyar da harkokin yanda suke cin abincin su?
Sunana Sabiu Hussaini. Tunda ni abin da nake jin canji, kila a ce a rike tsofaffi a sako mana sabi. A fahimta na shine canji. Ba ma nan sai na dauka ko zalunci zan kira shi tunda ba tsofin ba sabo. Yanzu kin ga taxi din da nake jana. Kasanto wannan sai ka dauki mutaci zai maka transfer, kai baka gani ba dole na faka ta. Ina fuskantar barazana a ashe man taxi na farko kenan. Yara na suka cikin yanayi. Na rasa ya zan yi da shi to maganar shafin rayuwa ma ban iya kawo shi in brief. Zan iya littafi akan wannan zaluncin ba maganar canji bane wannan gaskiya.
Tunda aka fara batun sauya launin takardar naira irin labaran da ake cin karo da su kenan a kafafen yada labaru na kasar sakamakon haka ne da yasa wasu gwamnonin arewacin kasar suka shigar da gwamnatin kasar kara a daidai wannan lokacin ne kuma kotun kolin kasar tace ta dakatar da wa'adin amfani da tsofaffin kudin har sai ta gama sauraron ba'asin masu shigar da kara Hawwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Hawwa Umar da wannan rahoton Hukumar hana yaduwar cututtuka ta NCD da hukumar lafiya ta Ghana sun bayyana damuwarsu game da yadda hawan jini da ciwon suga ke kashe matasa cikin 'yan kwanakin nan. Bayanai daga NCD sun nuna karuwar cututtukan hawan jini na da wajen 600,000, yawancinsu matasa ne. Sannan NCD ta bayyana lamarin a matsayin matsala inda ta ce ya kamata a samar da matakan dakile lamarin. Wakilin Ridwan Abbas na dauke da cikakken rahoton.
Alƙaluma daga cibiyar yaƙi da cututtukan da ba a ɗauka daga wani NCD a takaice na ma'aikatar kiwon lafiyar Ghana ya bayyana cewar cikin shekaru uku an yi rikodon adadin waɗanda suka kamu da ciwon hawan jini miliyan 1,772,801 cikin ƙasar. Daga dai wannan adadi ana rikodon sababbin masu cutar 600,000. A daidai wannan lokaci adadin masu kamuwa da cutar kuma sabubban cutar ya ƙaru har yana kashe mutane miliyan 41 a duniya duk shekara abinda yayi kashi 71 na duk mutuwar da ake yi duniya kuma mutuwar tsakanin mutane ne masu tsakanin shekaru 30 da 70 manajan shirin na yaki da cututtuka da ba a dauka daga wani Dr. Ifwa Kwame ta nuna cewar mutane masu shekaru 50 wanda shine lokacin samun karuwa na ungunni da yawa a Ghana na mutuwa daga cutar
on the days when you heard about stroke you were expecting a 70-80-year-old. Now you have 30-40-year-olds developing strokes.
Lokaci ya wuce da kake jin waɗanda cutar mutuwar ɓarin jiki wato hypertension masu shekaru 70 ne da 80. Yanzu cutar mutuwar ɓarin jiki na kama masu shekaru 30 da 40 ne. Shi kuwa cutar mutuwar ɓarin jikin kan ya kama mutum sai da cutar hawan jini. Tsawon wani lokaci in ba a yi maganin sa ba shi ne yake kai ga mutuwar ɓarin jikin iya ɓarnan cutar kenan. Aifuwa kwamita ɗibbi ya sababin karuwar cutar hawan jini tsakanin matasa akan canjin salon rayuwa gajiya da kuma mummunar ɗabiyar cin abinci.
So the stresses of our lives now, the sort of things we are consuming in terms of food.
Irin gajiya ko matsi da muke fama da su, irin abinci da muke ci ba ma motsa jiki saboda yadda muke rayuwa. So da yawa harkokinmu ƙanana, za mu yi amfani da su mu motsa jiki. Za ka kasuwa, za ki shago, ko dai ko ina ki sayi wani abu tsaya 'yan mitoci kaɗan da wurin ki tafiya. Bai yi kama da motsa jiki ba, amma kin samu wani ƙarfi. Ban fanyi ƙasa a gwiwa ba na sheka a guje zuwa babban asibitin koyarwa na Kolebo inda na sadu da Dr. Maryam don ƙarin bayani akan cutar ta hawan jini.
Akwai ababe da yawa da ke cause hypertension. Number one shi ne diet, wato abinci. Yanzu mun ga kamar yawanci abincinmu da muke ci starch ya yi yawa a ciki to bodinmu kuma too much starch na ana mai da shi ya zama muna kise. Kaga mutum ya ji abinci zai ci sakwara babban sakwara amma nama don kankani wannan sakwaran nan kai kana ganin ba kise ciki amma kamar yadda na fassara bodin ka na zuwa ya store shi as kise ya so daga ba in dai baka da starch ya use to wanga yana cikin number one abin da ke kawo muna hypertension.
Ko yaya mai fama da cutar ke ji in cutar ta tashi, wani muji daga bakin Hamza Usman matashi mai shekaru 40 zuwa 50 da ya jima yana fama da cutar.
Kaga kaman ba ni cikin hayaci na, nayi nervous ban cikin kwanciyar hankali, kaga nan da nan nan sai barkai ranka ya baci, ko kana so ka overreact, kisa in ba ka samu ka concentrate ka kamu kanka down ba, shi daga kai wani overreact.
Cibiyar maganin cututtukan da ba a dauka daga wani na kira ga kowa, musamman matasa, a rinka cika hawan jini da cutar sikiri akalla sau daya a wata, domin gano cutar da wuri za ya taimaka wurin kiyaye hayewanta har ta kai ga mutuwa. Radwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To godiya muke Malam Radwan. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya zuwa tashoshin mu na VOA Africa kan mita 200.5. Bayan haka a kodiyaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin jin shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba, wato shiri na musamman akan jihar Gombe.
Kalaka kabar kuka kuri'ar kayancin ka, ka rike makamin ka ita za ta cece ka.
Kalaka kabar kuka
misali jihar Gombe, jiha ce da aka kirkiro daga jihar Bauchi a shekarar 1996, wanda suka mulki jihar Gombe a karkashin mulkin farar hula su ne mutum na farko Alhaji Abubakar Habu Hashidu. Daga shekarar 1999 zuwa 2003 sai Sanata Muhammad Danjuma Goje, daga shekarar 2003 zuwa 2011. Gwamnan farar hula na uku a jihar Gombe shine Dr. Ibrahim Hassan Dan Kwambo, da ya mulki daga shekarar 2018 zuwa 2023. Gwamnan farar hula na hudu a jihar ta Gombe shine Muhammad Inuwa Haya, da ya hau kujerar gwamna a shekarar 2019, kuma shi ne ke kan gadon mulki. Babbar jam'iyyar adawa PDP ta yi mulki a jihar na Gombe shekaru 16, wanda a halin yanzu kuma jam'iyyar EPC ita ce mai mulki a jihar. Dr. Umar Adamu shi ne shugaban tsangayar dabarun mulki a jami'ar jihar Gombe. Ya yi tsokaci kan siyasar jihar Gombe tun kirkiro ta shekara 1996.
Ita jihar Gombe dama ta fara ma ta shiga fagen demokradiyya gadan-gadan ne daga shekara ta 1999 din, saboda a lokacin sojoji aka kirkiro ta shekara ta 1996. To shekara uku da kafa ta sai aka dawo tsarin mulkin demokradiyya. To a lokacin muna tunanin cewa kawai mutane al'umma sun zaku domin a fita daga mulkin soja a koma na farar hula. To a wancan lokacin zaben da an yi shi na cikin gaggawa, kuma waɗansu da yawa daga cikin al'umma jihar Gombe ba su ma san tasiri da inganci na shugabanci ba sai da suka yi karon farko. Kuma alamu ya nuna cewa mutanen Gombe sun fara siyasa ne da wayewa, domin gwamnatin da suka fara zaba a jiha ba ta yi abun kirki ba, sai suka yi kokari suka canja ta bayan shekaru hudu. Kuma tun daga wannan lokacin duk wanda ya zo mulki a jihar Gombe zaka ga cewa yana yin iya kokarinsa domin ya gamsar da mutanen Gombe cewa yana yin abun kirki, wanda kuma yana tabbatar maka cewa ko gobe idan aka samu irin shugabanci ba mai inganci ba, to mutanen Gombe suna da kwarin gwiwa da karfi da wayewa da kuma jajircewa da za su iya canjawa.
Umar Liman Shatiman Kaltungo, jigo a siyasar jihar Gombe, ya yi waiwaye a dan tafiya kan salon siyasar jihar Gombe ta yanzu.
Jihar Gombe tun ana fuma Bauchi State, jihar Gombe tana taka rawan gani a siyasa. Ana siyasa a jihar Gombe asalin siyasa ta ci gaba, siyasa ce wanda tun fil azal din siyasar tana da rikitarwa. Rikitarwar ita ce take sa kake ga kullum ana samun ci gaba a jihar Gombe. Duk wanda aka zaba zai tsaye aiki saboda kullum a cikin adawa ake.
Wata 'yar siyasa wanda da tsohuwar 'yar jarida ce ta yi bayani ga irin hoɓɓasan da mata ke yi da kuma abubuwan da suka sa a gaba don tabbatar da cewa ana damawa da su.
Sunana Hawa ita kuma tsohuwar ma'aikaciyar jarida, yana mana tuwo a ƙwarya na rashin damawa da mata cikin harkokin siyasa, wanda kuma ya aka yi la'akari yanzu kashi 70% ko in ce 60% mata ne masu zaɓe. Amma kuma idan aka yi zaɓen sai ka ga ba a damawa da su ta ɓangaren siyasa da makamantan haka. ganin hakan shi ya sanya muke dan fadakar da mata da sauransu. Kai ƙarshe ya sanya muka shiga dumu-dumu harkokin siyasa, wanda kuma alhamdulillah hakan ya bada gagarumar gudunmuwa.
Hai layo na ji ta bakin Gombawa dan ganin da bukatar su na ganin yadda zababbuka za su gudana.
Farko dai sunana injiniya Abubakar Sani, mazaunin Tumfure. Fata na zaben da yake karatuwa kasa da wata biyu masu zuwa, ina addu'a Ubangijin Allah ya kawo mana lokacin lafiya, kuma Allah ya sa a yi zabe lafiya.
Sunana Honorable Aishatu Ahmed Hajiya Tine Kumo. Ina fata Ubangiji Allah ya zaban mana shugabanni adilai.
Yan takarar kujeran gwamna jihar Gombe da suke kankankan su ne Muhammadu Inuwa Haya da mataimakinsa Mustapha Nasir Daniel Jatau daga APC, sai Muhammad Jibrin Barde da mataimakinsa Timothy Dallede PDP, sai Honorable Kamisu Ahmed mai lantarki da mataimakinsa Hamad Tanimu Abubakar NNPP, Abdulkhar Muhammad wanda Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Tino da Sardauna premium arewana ko in ce masoyina gidan kasa yake kwana waiwayo ga yau.
A kai da Malam Abdul Wahab, kafin mu kai ga shirin mu na gaba ga wannan sanarwar.
Al'umman Najeriya, ranakun 25 ga watan Fabrairu da 11 ga watan Maris da ake ta dako daina ƙara karatowa,
yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kada ƙura'a a wannan babban zabe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu.
Zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zabukan da suka gabata.
Sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zabukan.
Batutuwan katin zabe,
tantance masu kada ƙuri'a a ranar zabe, tsaro ga masu kada ƙuri'a,
isowar malaman zabe a rumfunan zabe da kuma kayan zaben.
Alhassan Bala a Abuja,
Baraka Bashir daga Kano,
Babangida Jibrin a Lagos,
Madina Dauda da kenan Abuja,
Isalol Ikara a Kaduna
da Husaina Muhammad a Maiduguri
da sauran wakilan muryar Amurka a fadin Najeriya. Za mu shiga lungu da sako don ganin yadda zabukan za su kasance.
Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki da jin ra'ayoyinku.
Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci.
Yanzu kuma sai shirin wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Likitan kungiyar Rahatu Sport Gurbe da Kahvesi ya bayyana cewar har yanzu ba gano dan wasan Ghana Christian na Achu kwanaki biyu bayan girgizan kasar Turkiya ba. Rautanni bayan nan sun bayyana cewar an ciro dan wasan daga cikin tarkace da ransa sa'o'i da dama cikin birbishin na girgizan kasar da aka yi sa'o'i da dama bayan girgizan kasar mai karfin awo 7.7 a kasar ta Turkiya. Sai dai likitan ya bayyana bayan da ya ziyarci asibiti da aka ce dan wasan na Ghana yana jinya, ya ce an samu kuskuren gano ko wane ne aka kai asibitin. Lokacin da muka ji labarin cewa an kai shi asibitin Dotiol, musamman mun je can mu duba amma ban mu ganshi ba. A halin yanzu ya tabbata cewa ba a sami daraktan wasanni Tana Sabota da Christian Achuba a ban takaici, inji shi. Coachin na Accra Hassa Folks Club Comatic ya ce ungiyarsa ta sha kashi ne saboda hali na rashin natsuwa a yayin wasanta da Arti. 'Yan wasan Fabian sun ba kunci Real Tamale United a wasan kusa da na ƙarshe a ranar Lahadi 5 ga watan Fabrairu shekara ta 2023, inda suka sa kashi. Wasan ya ƙayatar ainihin inda ɓangarorin biyu sun ka samu damar markin zuba ƙwallo, amma ina sai dai abin takaici dan wasan Hasaf Oka Abdulmanaf Umar ne ya ci gida, inda ya zura ƙwallo ɗaya tilo a ragar Hasa a cikin minti na 20. Matic ya ji takaici yadda ƙungiyarsa ta kasa taɓuka abun ƙwarai da damar da suka samu. Kocin ɗan ƙasar Sabia ya gaya wa Star Times bayan cikar lokaci, 'yan Hasa sun samu dama masu kyau har gaba da gaba da mai tsaron gida sun ka kasa cin ko ɗaya, amma sai Real Tamale United suka yi amfani da nasu damar kuma sun ka rinka gana mana a za ba. Yan wasa guda shida ne za su fafata da juna zaben gwarzon dan wasa na watan Janairu na NASCO. An takarar sun hada da Samson Eduku na Tamale City FC da yan wasa biyu daga Rio Tamale United Yusuf Muhammad da Nuruddin Isa. Sai Abbas Samari na Accra Lions FC ita kuma Asantikotoko FC na da Steven Mukwale Desi da Ajiman Buatin Mensa na Dream FC. Za a tantance wadda ya yi nasara ta yin la'akari da kokarinsu a cikin wata da ya gabata. Hukumar GFE za ta sanar da wadda ya yi nasara ranar Juma'a 10 ga watan Fabrairu kuma kyautar sani NASCO Television mai girma inci 43 daga Electroland Ghana Limited. Kocin kuma sai Asante Kotoko ya yi bakin cikin cewa raunukan 'yan wasansa sun hana klubinsa izawa gaba. Kocin na Asante Kotoko Sidi Zebu ya bayyana damuwa ainihin game da tasirin da raunuka da 'yan wasansa ke samu ke yi ga cigaban klubin a Premier League Ghana. Duk dai da rashin wasu kusoshin 'yan wasan klubin kwata-kwata kokarta ainihin a ci hudu da nema da ta yi wa Accra Lions inda Rashid Nauti da dan wasan gaba ɗan ƙasar Uganda Steven Mukwala da Enoch Morrison suka zura kwallaye. Kocin ɗan Burkina ya ce fatarsa ba da jimawa ba 'yan wasansa masu rauni za su samu sauki su komo fagen wasa. Redwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu kuma sai takaitattun labarai.
To a takaice, yau Laraba mun ji cewa shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya tashi zuwa birnin London domin godiya al'ummar Birtaniya bisa goyon bayan da suke baiwa kasarsa wajen daƙile farmakin da Rasha ta kwace kusan shekara tana yi wa kasarsa. Kuma ya hasashen cewa a ƙarshe Ukraine ce za ta yi nasara. Zelensky ya kuma shirya gana da Sarki Charles a fadar Buckingham a wata ziyara ta biyu a kasar waje tun bayan mamayar da Rasha ta yi a ranar 24 ga watan Fabrairun da ya gabata, biyo bayan wata ziyara da ya kai Washington a watan Disamba don ganawa da shugaba Joe Biden da kuma jawabi ga majalisa. Masu aikin ceto a Turkiyya da Siriya na cigaba da fafatawa da lokaci da sanyi a yau Laraba don gano waɗanda suka tsira da rayukansu da ɓaragozan gine-gine suka binne sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfi da ta afka a yankin ranar Litinin tare da halaka mutane sama da 11,000. Hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasar ta sanar yau Laraba cewa aikin ceton da aka yi a Turkiyya ya haɗa da ma'aikata kusan 96,000. Kasar Uganda ta ce ba za ta sabunta wa'adin ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar da ke gabashin Afirka ba, saboda cigaban da ya dace na sa ido kan yadda ake bin haƙƙin. A cikin wata wasiƙa da ma'aikatar kukin wajen Uganda ta aike ofishin hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar 3 ga watan Fabrairu, ma'aikata ta lura da cigaban da Uganda ta samu a wajen bunƙasa ƙarfin cikin gida na sa ido kan harkokin a matsayin babban abin da ta sa gaba, dalilin kenan da ya sa ta yanke wannan hukunci. Hukumomi a Pakistan sun ce yau Laraba wani farmaki da soji suka kai kafin wayewar gari a yankin arewa maso yammacin ƙasar mai cike da tashin hankali ya kashe mahara 12 da ke alaƙa da wata mai wato haramtacce ƙungiya mai tsatsauran ra'ayi wacce ake zargin tana da gudanar da ayyukanta ne daga mafakarta a Afghanistan. Sojoji sun bayyana mutanen da aka kashe a matsayin 'yan ta'adda daga Tehrik-i-Taliban TTP ko kuma Pakistan Taliban, wani reshe kuma ƙawancen Taliban Islamiyya mai mulki a Afghanistan. Mun ji cewa tarawaran ɗan ƙwallon kwando na Amurka LeBron James na ƙungiyar Los Angeles Lakers ya zama wanda ya fi kowa zura ƙwallon raga a ƙungiyar ƙwallon kwando ta ƙasa a jiya talata.
To masu saurari, baki ɗaya a nan ne za mu da sa'aya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin, da misali ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato ƙarfe 5 na safe kenan agogon Ghana. yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Masar Fila Hashim Gomel da ya taya na gabatarwa, da Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni, da kuma Injiniya Manuel Mr. Nelson Lopes. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC take sallama da ku. Duniya tafin hannunku.